a yanzu aka sauran kwanaki ta danyi rage a fara fafata wasanni na league na kasashe daban-daban, inda Premier League na kasar Ingila za a fara shi ranar 13 ga watan Agusta, inda ya rage sauran kwana 11. La Liga na kasar Spain za a fara shi ne ranar 19 ga wannan wata ta Agusta ta shekaran da muke ciki. Serie A da za a buga a kasar Ingila za a buga shi ranar 21 ga watan Agusta, inda yayin da Bundesliga na kasar Germany za a fafata shi ne ranar 26 ga wannan wata ta Agusta, inda kowace kungiya take shirye-shirye lashe kofin da yake kasarta. Paolo Francis na majami'ar Catholica da ke Italy ya kena dan wasan kwallon duniya Lionel Messi a mazaunin dan wasan da yake kowanne kwarewa a ra'ayin shi, inda yake Lionel Messi ya fi Pele da Maradona a baya ma, sai dai za su hada kafada da Cristiano Ronaldo dan kwallon Real Madrid. Hukumar kula da kwallon kafa na Nigeria NFL ta fidda wani sharadin cewa ba za ta dauki wani mai horar da dan wasa a kasan ba face sai mai jin turanci, domin ba za su zama suna sabanta tsakanin player da shi wannan mai horar da ƴan wasan ba. A gasar da ake kuma na sada zumunci yau, kungiyar kwallon kafa ta Roma ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool, inda ta sha Liverpool 2-1. Gobe kuma za a fafata wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da Leicester City, yayin da Espanyol za su fafata da Southampton. Ita kuwa Deportivo za su fafata ne da Chivas na kasar Portugal. Ranar 3 ga watan Agusta da muke ciki wato gobe, kungiyar kwallon kafa ta Manchester United za ta karrama captain Kenta Wayne Rooney, yayin da ya cika shekara 12 yana fafatawa kungiyar kwallon kafa ta Manchester. Wayne Rooney ya zo daga kungiyar kwallon kafa ta Everton a shekara ta 2004, inda har yanzu yake fafata kungiyar kwallon kafa ta Manchester. Manchester za su fafata ne a Old Trafford da tsohuwar kungiyar kwallon kafa na Rooney Everton, inda za a yi amfani da kuɗin da aka tara don wata cibiya da Rooney ya kafa na taimakon marayu. Wayne Rooney ya buga wasanni 368, inda ya sha ƙwallaye 178. Huta lafiya.